أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين هكا وما صار من أبو سجن نيسا إنا مقسلما إن تأتين مسلون شيء تشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من ساكدا واتشي قبل أن نكراتو نا فصل التافين عشريني na al-imam Abu Zaid Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Fazazi rahimahullahu ta'ala wanda kuma zamu tashi a farkon harfu ta'i harfi na ta'un wanda imam al-Fazazi yake cewa madihu nabiyillahi azkat ta'budi lima haza min fadlin wa fakhrin wa sudadi amma ashara man yudlilahu bi tawaddudi ta'ala fa 'indi lin-nabiy Muhammadi madihun ka azharil hamaili tullati yace madihu nabiyillahi yabun man annabin Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah sallama kenan to yabun shi shine madihu nabiyillahi yabun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama azkat ta'budi shine mafi tsalkaka da karuwar ibada lima haza saboda abun da ya taro min fadlin na baiwa wa fakhrin da girma wa sudari da shugabanci wato yana nufin yabi manzo sallallahu alaihi wasallam shine yawan yi mashi salati to shine mafi tsarkaka cikin dukkan wannan mutum zai saboda shi yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda in mutum yayi shi to kana yi ne zai amfana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kaida ne shi yasa kaga wato su Abu Lahab ma da yake yana daga cikin manyan kafirai ko amma duk da haka nan saboda farin cikin shi da jin daɗi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na lokacin da kuyan gashi suwaye ba ta zo ta bashi labarin ayyuhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murna ji daɗi wannan abin ya sa don ranar litinin ba ya mashi azaba saboda ranar litinin ne aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma litinin din ne yayin wannan farin ciki din to wannan saboda ya farin ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma da gangan ba domin lokacin da yayin wannan farin cikin bai san annabi annabi bane shi ba bai san manzo ne na Allah ba kawai ya murna ne saboda sun samu da amma da haka nan sai ga shi aka mai tukuici dullice nan ba ya mashi azaba ko yana nan a cikin sahih bukhari to kaga shi kaga kenan yaba manzo sallallahu alaihi wasallam da soyayya kaga shi ne mafi tsarkakar ibada domin da mutun yayi abin zai amfane shi in salati ne ka tayi kuma haka to da kaga Allah madaukin sarki baya yin ibada shine ake yi wa ibada amma yana yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi to kaga ni sannan ya kira mu'mina ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to shi yasa ce madihu nabiyillahi yabun annabin Allah sallallahu alaihi wasallama azka shi ne mafi karuwa mafi tsalkakar at-ta'abbudi watan wata ibada duk da mutun zai to haka ga in kai tsaye da farillanka to ka tabbatar da ka riki manzo Allah sallama ka riki soyayya sai da salati gare shi da sauran dukkanin al'amura yace abin da yasa ya zama haka saboda lima haza saboda abin da ya taru min fadlin na baiwa wa fakhrin da girma wa sudi da shugabanci to wannan shine saboda shine shugaba wanda ake labewa zuwa gare shi a cikin dukkan wasu bukatu yankai tausiri da shi zuwa ga Allah madaukin sarki to Allah subhanahu wataala yana karbar su yana biyan su amma ashara man yudli imamu al-fazazi yace amma ashara ya ku taron jama'a man yudli lahu wa yake son kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi tawaddudin da soyayya wa ka son ya samu kusanci da manzo Allah ta hanyar soyayya tai shine man yudli wa yake son kusanci lahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi tawaddudin da soyayya to in kuna so haka nan ta'alau ku taho shine duk ku taro ku taho nan yanzu niki shine ta'alau ku taho fa indi ni a wuri na sai ka ce madihun akwai yabo lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan yabon nan kuma ka azharil hamaili kamar horanni ne na sarkaki dullati wanda an kai ma yayyafi wato ce ta'alau ku zo fa indi madihun akwai yabo a wajina ka azharil hamaili kamar horanni na watan a sarkaki dullati da an kama yafi wannan yabon kuma lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam aiki muhammadi annabi sallallahu alaihi wasallam wato ina manzo Allah wani dan yabo wanda yanda ka san al-khama'il yanka ce khama'il watan sarkaki kaman abun nan ne an wadannan bishoyi ko a ce hakukuwan sun kai sarki sun ka taru daban-daban ba sai kala guda ba an fahimta ba sunan wani bishiya ne daya daga cikin Qur'an a sarki wanda sun ka taru ne da yawan da yawa da yawa sun ka taru a wurin kuma dukkan sun yi furanni ga yanan fure mai kyau ko za ka ga furan ga sunan ko wannan fari wannan yalo wannan ga sunan dai haka kuma sannan a musu yafi wannan yafi da aka yi nasa kaga an ka yafi ruwan sama ya fi da ai musu mamakon ruwa dan an kai musu mamakon ruwa ne yana iya sa wasu wurin nan masu zubi to amma an ka yafi zaka ga kowane huri ya bude tar za sha'awa gonin ban sha'awa to shine yake nufin to ni duk mai son ya kusanci kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar soyayya to yazo nan wuri da akwai yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nake yi wanda ni mashi ma'ana yazo mu tafi tare kenan ta hanyar yabo manzo Allah to tana ne yake samun kusanci da shi da soyayya tai to shine yake cewa haka ga ina da wannan yabo kamar waɗannan huranni din wannan da dullati yafi same su wannan dullati din nan kalmar nan ce ta ko gashi na alkur'ani da Allah ke ba da labarin watan ƙasa wacce take mai kyau ko wadda da wuri mai kyau inda idan ita wannan ƙasa din koda ba a mata ruwa mamako ba koda kadan ruwa sun ka same ta ɗan kadan suna mata amfani ko wanda Allah ke cewa fa illam yusbihu wabilun fatal koda mamakon ruwa bai same ta ba to yafi ma yana isar ta to shine shi wannan kalmar cinan ya sannan sai ya ci gaba da cewa madihun adal ishabi lam naqad haqqahu yace madihun shi wannan yabon da nake yabo ne fa wanda alal ishabi tare da yawaitawa da nake yi amma duk da haka nan fa ku sani lam naqad haqqahu bamu biya haƙin watan wannan yabo ba ko kace lam yaqad haqqahu wannan yabo bai biya haƙin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba a ce wurin kai yabo manzo sallama da yawa ka ta yawaita yabo da menene wai ka ce kai ka kai duk iya haƙin da ya kamata ka sauke a sha'anin manzo sallama ajalibi manzo sallama kuma yace na ko alama shine madihun yabo ne alal ashabi ta alal ishabi tare da yawaitawa da nayi da yawa kware amma duk da haka nan lamna qali haqahu bum bi haƙin manzo Allah sallama a ce gashi mun biya shi ba ina sannan wannan yabo sahihul ma'ani mai ingantaccen ma'ana ce ya alamu Allahu silkahu kuma Allah ya san gaskiyar shi wai ma'ana shine mai ingantacciyar ma'ana ce da kyakkyawan manufa sannan da kuma yabo manzo sallallahu alaihi wasallam bisa ga abin da ya dace wanda ban mu kai manzo Allah inda bai kai ba saboda haka ban mu ce mashi Allah ko dan Allah ba yabo ne na fadin darajoji da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ko wannan ingantacciyar ma'ana ne kawai kuma Allah ya san gaskiya wannan yabon namu cewa da gaskiya muka yi tun daga baki har zuci saboda lalle muna so manzo Allah so na tsakani da Allah so na saboda Allah shi yasa muke yabon nashi ne to sahihul ma'ani mai ingantaccen ma'ana ne ya alamu Allahu sirkahu Allah madaukakin sarki ya san gaskiyar wannan yabon da muke yi din lalle da gaskiya muke yi wa annasi wal mukhtar wannan kuma da ma abin da yake bukata kenan ko mutun ya tabbatar da gaskiya yake son manzo Allah sallama ba a baki kurin ba yace wa annasi wal mukhtar haqiqa wani manzo Allah sallama lam yastahiqahu bai cancanci wannan yabo da muke yi din ba sannan kuma wato wai ma'ana shine wannan yabo ba wani daga cikin halittar Allah wanda ya cancanci wannan yabo din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda ya cancanta da wannan yabo shine wa annasi wal mukhtari haqiqa lalle wannan manzo Allah sallama lam yastahiqahu bai cancanci wannan yabo ba sannan kuma asbahul haqaiqi haski shine ma'anar safiya din to ma'ana yana nufin haski to shi sai amfani da kalmar asbah ko safiya to asbahul haqaiqi safiyar haqiqoqin al'amurra taballaja yayi haski fauka saman wannan yabo din wato ma'ana shine dalilai masu haskakawa na hankali da na nakali bisa ga ingancin ma'anar abinda muke yabon manzo sallama da shi ya wanda bai cancanta amma kowa sai shi ba to waɗannan hujjojin da dalilan sun bayyana karara shine ma'anar asbahul haqaiqi safiya ta haqiqanin al'amura na hujjoji taballaja ta yi haske fauka saman wannan yabo din wato wannan yabo bisa ga hankali da komai in ka duba za ka gano da nasi ma za ka gano wannan yabo ne wanda yake cancanta ce domin Allah madaukakin sarki shi da kanshi ne yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wa innaka la ala khuluqin azimin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha alam nashrah laka sadrak ma zaqa al basar wa ma daga yatullahi fawqa aydihim da sauran su dai sannan yace wa faha sai kace miskul adillati al miskina dalilai da hujjoji wa faha kamshin shi ya tashi alafa hawa ba bisa ga ma'anunan wannan yabo din wai ma'ana shi wannan yabo yana da kamshi kamar turare na almiski wai ma'ana shine hujjoji da dalilai wanda na cewa lalle wannan yabo ne mai ingantaccen ma'ana kuma manzo Allah shi kadai ya dace da shi to waɗannan dalilan hujjojin suna kamshi sun tabbata akan haka din shine miskul adillati almiski turare almiski na dalilai da hujjoji wa faha ya tashi kamshi alafa hawahu bisa ga ma'anar shi wannan yabo din sannan yace hulal mustafa sallallahu alaihi wasallam yace sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akarin bihi kai mamakin girman waɗannan sifofi na manzo sallama afdalul hulasu ne mafifitan dukkanin wata sifofi baki daya saboda ka sifofin manzo sallama su ne madaukaka duk cikin halittar Allah subhanahu wataala babu wani mai sifa irin ta manzo Allah sallama shi yasa in a sifa ce ta jiki wannan jiki da ake gani to ba kawar manzo sallama in a sifa ce ta dabi'a da halaye shi ma hiyaka ko saboda ka shi yasa ka ji watan wajen sifofin na jiki da na da sifofi na jiki da na dabi'a duka Allah madaukakin sarki ya kebance manzo sallama ya bambanta shi da dukkan sauran halitta ta baki daya shi na daban ne a ciki saboda haka shi yasa a dabi'un shi daban ne kuma sifar jikin shi kuma daban wannan dai duk dai abu ne wanda yake karatu ne mai fadi mun ga ci zaman ya lusa shi ko to shine hulal mustafa sifofin manzo sallama akarin bihi kai mamakin girman wannan sifa wato shine hulal mustafa sifofin manzo Allah afzalul hula sune mafifitan dukkan wani sifofi akarin bihi kai mamakin girma da wannan sifofi din wanda sifofin manzo Allah sallama alqaulu minna zance daga gare mu to yuqassir fiha yana takaitowa a cikin watan sifofin manzo sallama fa wa in gala koda ko mun zurfafa mun yi da yawa mu ambata sosai to duk zurfafa da zamu yi dai to mun takaita ba mu kai ga hakikanin sifofin da ya kamata mu ambata na manzo Allah ba don ba mu iya kure su din to shine alqaulu min nazance daga gare mu yuqassiru fiha yana takaitowa cikin sifofin manzo sallama wa in gala koda ya zurfafa ko yayi yawa to ba za mu iya kaiwa ga ainihin hakikanin yabo da ya kamata ainihin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba nan gala din nan ne bayanin rufin na ketar iyaka na wuce gona da riba wai ko an zurfa an yi da yawa yace huwal akhirul ma'dud fil fadl awwal yace huwal akhir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine na karshe a cikin annabawa amma kuma al ma'dud awwalan shine abin lissafa farko fil fadl a cikin fadl a cikin daraja kenan wai ga lissafin zurin annabawa to manzo Allah shine na karshe amma kuma sai dai wajen lissafi wajen daraja to shine na farko to shine huwal akhir shine na karshe a aikowa wajen annabawa al ma'dud amma shine abin lissafawa awwalan da farko fil fadl a cikin fifi ko wajen daraja kenan tabaraka rabbun don haka rabbun ubangiji wanda kammala al majda ya cika girma wala ula da daukaka li afdali mab'uthi ga mafificin abun aikowa bi akarin billati da mafi girman addini to tabaraka alkhairan wannan ubangiji sun yawaita ubangiji madaukakin sarki wanda yayi ma manzo sallama dana al'amura alkhairina sun yawaita ga manzo sallama sun yawaita kuma ga mahalitta ta baki daya to shine ubangijin da cika girma da daukaka ga fiyayen manzanni fiyayen abun aikowa bi akarin billatin da mafi girman addini to tabaraka alkhairin sun yawaita khisalut tuqa wal birri minhu tu'allimat yace khisalut tuqa dabi'u na tsoron Allah wal birri da dabi'u na aikin alkhairi minhu daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tu'allimat anka koye ta wai ga manzon Allah an kasan duk wani dabi'a tun daga tsoron Allah ko yana fada da kanshi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billahi wa ataqakum lahu na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron shi ko to hisa dabi'u na tsoron Allah da kuma dabi'u na aikin alkhairi dukkan su minhu tu'allimat daga manzon Allah aka san su shi ya koya mu duk duniya aikin alkhairi shi ya koya mu duk duniya wanda ake yin tsoron Allah subhanahu wataala wa shari'atuhu shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hayat taraya shari'a shari'o'i quddimat wanda anka gabatar wa ma'ana shi ne shari'o'in da anka aiko na manzannin da sun gabata baki daya to shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta raya wadannan shari'o'in nasu ba share ce ta yi ba a'a saboda haka sai ta raya ta wanda iyaka da sirrin da anka samu su sabci aka shafi wata shari'ar aka mu wanda za mu samu sauki a ciki amma dai shari'an nan tashi addini ne na manzo sallama da yazo da shi duka addini ɗaya ne na tauhidi ne na kada ta Allah ne da bauta shari'o'in ne suke bambanta wani wuri saboda haka amma dai shari'o'in duka ya tabbatar da su ne ba shahi su yayi misali an kace an shahi annabawa duka shikenan ba gaskiya suke ba dukkan su masu gaskiya ne amma shi manzo sallama ya zo ne daga baya ƙarshe wanda duka watan ya kira shi mazuwa ga tauhidi kamar yadda suke kira sannan kuma shari'a ta yi wani wurin kuma an ka sassafta mana aka samu sauki ga al'umma tunda kasa ai a can baya duka kaga ai shari'o'in ma duk sun canjanta ko tunda yanzu misali irin lokacin annabi Adamu har zuwa su annabi Nuhu wannan tsakanin ai ka gani mutum sai ya aure ya ta yi ya aure kauna ta yi ya aure mahaifiya ta yi uwa ta yi ga sunan dai haka amma duka daga baya ma duk aka share waɗannan hukunci gunja aka ci canza wasu ko to ka gani amma ba wai ana nufin misali an ce ƙarya ne ba su ba a'a an dai canza ne to shine washir'atu shari'ati wannan kalmar shir'a ko shine gashi nan ko alqur'ani wanda Allah yake cewa kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to shir'atan to shine wa shari'atu shari'a manzo sallallahu alaihi wasallam a haya tara shari'a shari'u quddimat wadda anka gabata tun farko to wannan shari'a ta manzo Allah ƙara raya su tayi ba wai ƙare ta su tayi ba musa duk ne ko cin lima bane dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banaha manzo sallallahu alaihi ya gina waɗannan shari'o'i na annabawan da sun ka wuce shine banaha ya gina waɗannan shari'o'i din wa kanat wadda alhadi ta kasance qad afat ta riga ta watan shafi wata haddama ta roshi wai shari'o'in baki dai wannan lokacin sun roshi sun shahi duk an ba aiki da su ba tunda kaga a lokacin duka jahiliya da sauran abubuwa duk waɗansu annabawa waɗansu mutanen kuma littafan da sun canza musu sun canza su misali sun gugguje su rare sun canza ra'ayin su ciki da sauran abubuwa kaga da shari'o'in da sun shahi kenan to shine bana haya gina wannan shari'a ne wa kanat wanda ta kasance ita wannan shari'a din ta annabawa da sun gabata qara'afat hakika ta riga ta shafe wata haddama ta roroshi ta roshi to sai manzo Allah zuwa raya wannan shari'a ta su din baki daya don haka tamamu nizami manzo Allah shine cikar tsari lin nabiyina na annaba baki da shine cika daga gare shi babu wani annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma tummi mat ayatuhum an cika ayoyin waɗannan manzanni ko kace mu'jizatu bi ayatihi da mu'jizatu manzo sallama fastaqallati don haka nan sai waɗannan ayoyin nashi sun ka samu tsayuwa da kansu sun ka samu cin gashin kansu wato shine sai ya zama manzo sallama ko in ka dauka ita shari'a ce da yazo wannan shari'a ta su biyar raya ta shirwayen da manzo Allah ubangiji barkiki zai yi da aiko shi da suwa to sai sun ka zama su yanzu ba wani wanda zai cewa yanzu daga baya wani manzo wanda za a aiko wa a ci zai dawo shi ma ya raya shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam a'a ita rayayya ce har duniya ta kare saboda ka sai ta zama cin gashin kanta ne ba ta da wani manzo wani annabin da zai dawo bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yazo ya ci mata wata gyara ko wata kuskure ba ko wani babu to shi yasa ya ce don haka tummi mat ayatuhum an cika ayoyin mu'jizuji na waɗannan annabawa bi ayati da mu'jizujin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastaqallati do aka sai ta tsayo da kanta shi ta samu cin gashin kanta kenan ta hadda manzo sallama ya shiriya bi tawfiqil ilahi da dacewa da datarwa ta ubangiji lidinihi zuwa ga addinin shi wala wahaya tun lokacin da alhali ba wahayi lokacin illa min safai yaqini face dai sai don saboda tsan watan tsalkakan yaqini shi ne da Allah subhanahu wataala shi yasa hakan ta faru wato yace ta hadda manzo Allah ya shiriya lidinihi ga addinin Allah bi tawfiqil ilahi bisa ga dacewar ubangiji wala wahai alhali ba wahayi zuwa gare shi wai ma'ana tun kamin shekara 40 a fara mashi wahayi to tun a wannan lokaci shi manzo sallama ya shirye zuwa ga addinin Allah ai ka gani gashi yana zuwa kugun hinana yana ibada ga Allah madaukin sarki ku gaya ana yayi da dabi'a tabbatar gumaka ko anan ka'aba ka san gunki ya kai 360 wanda ake bauta a wurin amma manzo Allah bai taba jin yana buƙatar hakan ba shan giya ta zama masa ado bai manzo Allah bai taba kwadayin wannan abu ko su dai ba zina ci wasu abubuwa ga suna dai to shi tun farko tun kamin fara wahayi to ya shirye zuwa ga addinin Allah saboda ka ya san Allah madaukin sarki dama shi ko can shirye ne sallallahu tun farkon shi har ƙarshen shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ta hadda ya shirye ne lidinihi ga addinin Allah bi tawfiqil ilahi da dacewa ta ubangiji wala wahaya alhali tun ba wahayi lokacin ma da tun kamin shekara 40 a fara yi wahayi zuwa gare shi yake bautar Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da yasa ya samu haka illa min safa yaqinihi sai saboda tsantsar watan tsalkakai yaqinin shi da Allah madaukin sarki sai mashi a cikin zuciya ta to shi yasa shi ya zama tun farko tun kamin fara wahayi shi yana bautar Allah madaukin sarki sannan walamma atahu rabbuhu lokacin da ubangiji ne ya zo mai bi aminihi da amintacci ne shine malaika jibrilu to lokacin da Allah ya kuma malaika jibrilu da wahayi zuwa gare shi kenan to shikenan barqul bishri haske na farin ciki tala'ala sai yayi haske fauka jabinihi a saman goshin manzo sallama wai ma'ana tun lokacin da kuma Allah madaukin sarki ya aiko amini ko malaika jibrilu kaga shine mura'in samma aminin to shi yasa ci walamma atahu rabbuhu bi aminihi lokacin da ubangiji ne ya zo mashi da amintaccen shi shine malaika jibril to da yazo din wannan haske sai ya ƙara haskaka a goshin manzo sallama dan haka da ka kalli manzo Allah kai kasan akwai sirrin Allah cikin shi wanda wannan da daman gaskiya sanya waɗansu ya gigita wasu kwarai da gaske da kuma sanin lalle wannan lamari akwai lamarin Allah cikin wannan babban bawa na Allah to shine bishr barqul bishr haske na farin ciki da jin dadi da murna tala ala sai ya haske fauka jabinihi a saman goshin manzo sallama sannan wasu hagamamur rahati gamamur rahati girgiji na tafin baiwa almustahillati mai yawan kwararar da baiwa wasaha sai ya zubo da baiwa din eh wato shine tafin hannun manzo sallama saboda yawan kyauta da yake da shi da taimako to sai ya ta kwararo da kyauta kuma da baiwa ta zuwa ga halittar Allah subhanahu wataala don haka tayamman imamu al-fazili yace to ina baka shawara tayamman lalle ka nemi albarka bihi da manzo Allah sallama wani tabarruka kanufi neman albarka bismihi da sunan manzo sallama saboda haka in an haifa maka da ka sa mai suna Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko Ahmadu ko da sauransu to saboda haka sanya shi don neman albarkan manzo Allah kai kuma ka ta neman albarkan manzo sallama saboda haka duk wanda zaka je yana cewa ba neman albarkan manzo Allah to wannan la'ananne ne wanda baya da albarka shi an fahimta amma manzo Allah shine mai albarkar da ake nema albarka gare shi har waɗanda sun karaba kusa gare shi ma su ma kansu ma ana samu albarka su balle shi da kanshi sallallahu alaihi wasallama to ai sabai sun gwada mana neman albarka gashi na asahihul bukhari cewa idan yayyo kakin majina in ya tofar sahabbai rubi suke yi su tabe wannan majina domin su shafa ga jikinsu da fuskokin su samu albarkan manzo sallallahu alaihi wasallam haka idan manzo sallallahu alaihi wasallam aka yayi alwala ya daga ruwa ruwan waso su aka kama ayyaki da juna wajen daukar ruwan don a samu albarkar shi suna ne da yawa da su umar manzo Allah irin su Khalid bin Walid da sauran dai duka sahabbai da suka ta abuwa dai na samu albarkan manzo Allah duka na asahihul bukhari fa ko yake shafa wallahi ma tana khama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa waqad fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu ka gani yace kuma wakadu ya katatiluna ala wudu'ahu haka dai gashi nan ala wudu'ihi kun to wannan shine yana a cikin sahih bukhari to ka gane ma albarkar manzo Allah ya wajibi mene ma wajibi ne a nemi albarka don ga masu albarkar da sun kai zamani tare da manzo Allah sun ka samu albarka sun gwada mana wadaka nemi albarka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tayyamman bi ka nemi albarka Allah ka ba mu albarkar manzo Allah duniya da lahira Allah ka biya mana bukatun mu don albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira tayyamman ka nemi albarka bihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani tabarruka ka nufi neman albarka ko kace neman ƙarin albarka bismihi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ambaton manzo Allah ne ka ambaci sunan shi don neman albarka duk yayi sannan ka sani wala ta'adu dariqata rasmihi kada ka ƙetare hanyar zanen shi da yayi fi shay'in a cikin duk wani abu nan kuma yana so ya gwada maka bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk waɗannan bayan Allah masu yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da za a zo a annabi ta musu kairayi in bid'a in kaza a'a cikin waƙoƙin na yabo manzo Allah kuma suka ta ƙara gwada mutane so a horke sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mun ka sani a cikin diwanin Shaykh radiyallahu anhu wurare da dama ga sunan ba adadi halidinu gairu dhikri was sunnati allati ala mustafa sahat fatilka rawai ko gashi ne yana gada mana riko alquran da sunna kenan da irin su aya na su halul hazal waqafu muhammadan wa illa tarawni dahala jidda barayi ga sunan ko da irin su idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu duk da sauran da irin su tamassabi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal muhdathatu falala duk dai wurare da na mun gaskiya wanda Shaykh radiyallahu anhu yake ta ambato na abi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga nan ga Imam Al-Fazazi shi ma yana tabbatar da ariki sunnar manzo Allah duk inda manzo Allah ya zana yace a tsaya nan to ka tsaya nan wurin ka ketare Allahu Akbar to kaga ni saboda tsananin koyar da wanda suke da riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wala ta'adu ka ketare dariqata rasmihi hanyar zanin manzo Allah wanda ya tsara ya sa alama yace to a tsaya nan wurin ko saboda wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu to ka gani mai rasulu ko faqara da Allah to shi yasa yace wala ta'aru ka ketare dariqata rasmihi hanyar da manzo Allah ya zana fi shay'in a cikin duk wani aiki wanda zakai to ka tsaya inda manzo Allah ya tsaya kakka wuce Allahu akbar yace faqar qasamal maula haqiqa ubangiji mu dauki sarki ya raba khair lahu ga manzo sallama khair qasmihi fi yayin rabo ne wato Allah mu dauki sarki ya ba manzo Allah rabo fiyayyan rabo fi kowa shi da fakar kasar nan wala haqiqa ubangiji ya raba lahu gare shi khairu qasmihi fiyayyan yabon shi gare shi sallama taraka manzo Allah sallama ya hawa ila sab'i libaqi zuwa ga ruhin sammai guda bakwai bi jismihi kuma da jikin shi ya tafi nan yana ishara zuwa ga isra'ila akai da shi da miraji wato zuwa ga mirajin da akai kinan cewa manzo Allah sallama kaga nan ya manzo Allah madauki zaki ya raba fiyayyan rabu gare shi ko shine da yake bancin shi an ka tafi da shi da isra'ila mirajin kinan to shi yasa sai yace to abinda yake nufi da wannan rabawa da aka yi na alkhairin da aka ba shine taraka ya hawa ila sab'i dibaqi zuwa ga ruhai guda bakwai din nan wato sammai guda bakwai din nan da ya hau bi jismi kuma da jikin shi yazo ba da ruhi ba kaka ce mafarki ko na ba a da jikin shi sallallahu alaihi wasallam yazo saboda haka kaga wannan ba kalmar daraja ce mai girman gaske ba to shine yace to haka ga Allah ya bashi rabo mai girman gaske an zo da shi inda ba taba zuwa da wani daga cikin manyan bayin Allah an kai gani da shi ba annabi Musa alaihi salatu wasallam shi dan kasa yake ganawa da Allah subhanahu wataala shi kuma don dai Allah ke banci shi gwada daraja ta sai aka ce da shi inda baka taba zuwa da kowa din ba kaga ba yana gudan Allah bisa yake bane ba a'a inda Allah yana gudan Allah sama yake to sai a ce shi annabi Musa daga Ghana da Allah na kasawa shi kuma yawa to kaga Allah ba ke banci shi da wuri subhanahu wataala yace wa qad asharafat amlakuha mala'ikun ita wannan samman guda bakwai wa qad asharafat haqiqa taliqo ta tsinkaya wata jallati kuma ta bayyana da watan farin ciki da murna ta fito karara wurin tauran manzo sallama waye ma'ana sai da manzo Allah ya zo sama din mala'ikun saman gaba daya saman ta bakwai duk duka sun leko, sun fito, sun bayyana, sun yi manzo Allah malaba da zuwa. Allahu Akbar. Wata jallati. To shine waqar ashrafat amlaku haqiqa malaikun samman din sun tsinkawo ko kace sun leko wata jallati kuma ta bayyana. Qalar ta zo wurin taron manzo Allah sallama. Taraqqa manzo Allah ya hawhawa ilaiha zuwa ga wannan samman guda bakwai in ta makana dibu lokacin da watan dadin shi ya cika cicicic wato shine lokacin da ya kai shekara 40 aka fara wahayi kenan to a lokacin ne akai wannan isra'ila miraji da manzo sallama shine in ta makana dibu lokacin da ya hawa zuwa sama din ne in ta makana dibu lokacin da dadin shi ko kace tsalkaka shi watan ta gama cika cip sannan wakada lahibu shauqi lahibu shauqi huruwar wuta na bege na Allah madaukin sarki da ya kai wakada ya kusa yuzibuhu ya narkar da shi wajidan saboda tsananin watan shauqin da bege wani lokacin da tsananin soyayya ta da ubangijin shi subhanahu wataala da shauqin da yake da shi ga Allah madaukin sarki lokacin wannan tsananin shauqin da bege ya kusa ma ya narkar da manzo Allah sallama to a lokacin da sai aka yi wannan isra'i da manzo Allah sallama ya gana da babban masoyin nashi Allah subhanahu wataala to shine watan lahibu shauqi huruwar wuta na shauqi na bege da soyayya wakada ya kusa yuzibu ya narkar da manzo Allah sallama wajidan saboda tsananin shauqin nashi da Allah madaukin sarki don haka faja'a bihi sai ubangiji ya zo da shi faja'a bihi dabibuhu sai likitan nashi ya zo da shi ya nahwal ilaji nangum magani menene maganin ganawa da Allah ya zo aka gana da Allah madaukin sarki ko kaga malaika jibril aka turo mashi ya zo ya jagoranci tafiyar aka je har aka zo inda shi malaika jibril shi ma tsaya inda ya tsaya ku yawa aka sama ta bakwai da aka tashi bakin nan manzo Allah wuce shi kadai aka yi abinda aka yi wanda shi malaika jibril alaihi salatu wasallam bai san me aka yi ba to shine faja'a dabibuhu sai likita ne ya zo da shi nahwal ilaji wajen magani wato shine ganawa da Allah maganin wannan tsananin shauqin da bekin da yake ciki ne da kusa yana narkar da shi din to shine ganawa da Allah ko shine maganin to sai ya zo da shi ya ba haka manzo Allah ya hawhawa tarqiya mahbubin irin hawhawa ta masoyi watan wai masoyi babba babban masoyi wanda yake mai daraja gare ka sai ya zo wajen ka ziyara ai kaga ba karamin taro za a yi mashi ba ko shi kuma ba karamin girma zai gani za a da yi biki mai kyau gurin mai girma to tarqiya mahbubi manzo Allah ya hawhawa ne irin ta babban masoyi da habibu wanda masoyi ne ya kira shi to irin ta ce an kai wanda ba a taba yin irin ta ba duniya da lahira ba ita ce aka yi tsakanin Allah subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ashwaquhu shauqukka ne mato tsananin begere shauki ne fadarat bihi sai ta tashi da manzo Allah sallama wata allati ta daukaka sai ga manzo Allah ya zo ya gana da Allah subhanahu wataala takan nafa hibzul ilahi hibzul ilahi kiyayewar Allah wa saunuhu da katangancewa tai wata yiduhu da kalafafa tai wa aunuhu da taimako ne na taimako ne takannafu sun kewaye manzo Allah sallama fi kulli halin cikin kowane irin hali wai ma'ana duka wannan ga al'amuran baki sun kewaye manzo Allah sallama kiyayewar Allah katangancewa manzo Allah madaukin sarki kalafafa tai taimako ne duka takannafu sun kewaye manzo Allah sallama saboda haka sai zama yana tare da taimako na manzo Allah sallama yana tare da taimako na Allah madaukin sarki duk inda yake sallama shi yasa hasbukallahu ku Allah ya ishe shi yasa ya ce hasbukallahu Allah ya ishe ka ya rasul sallallahu alaihi wasallam ku yawa da kuma inna ka fa inakal mustahziina da sauran dai dukannin ayoyin da Allah madaukin sarki ya tabbatar da tsari ne da kiyayewa ta ga manzo Allah shine mai bashi kariya din to shine takannafu hibzul ilahi din kiyayewa ubangiji ta kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa saunuhu da katangancewa tai wata yidu da kafafa tai wa aunuhu da taimako ne fi kulli halin cikin kowane irin hali wa mimma bihi kad hasahu Allah yana daga cikin abin da Allah ya kebance shi da shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam din kaunuhu shine kasancewa tai tanamu uyunul ghafilina idanuwan marabkana suna yin bacci amma wa ainuhu ijiya shi manzo sallallahu alaihi wasallam kad takhallati haqiqa ta rashe yin bacci bai ma shahida saboda abin da ta gani filele a cikin wannan daren nata na Isra'ila mirajin da akai wai ma'ana manzo Allah yana daga cikin abin da Allah ke bace da shi ya mutane in an ka ce gafilin nan kowa gafili ne ma gabaɗaya indai ana maganar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yauwa duk kowa gafili ne amma manzo Allah shine wanda ba gafili din ba to don haka ga duk sanda kowa yake bacci ya yi rauni ya zama mai kasala mai menene to a lokacin shi manzo Allah sanda kowa idanunsa sun kai bacci saboda gajiya an gaji an kana da bacci in ma ba baccin ne irin wannan ba ko ma dai rashin himma ne wajen ibada sauran su shi a lokacin manzo Allah sanda yake tsaye to tanamu uyunul ghafilina idanuwan marabkana sun yi bacci tana yin bacci amma wa ainuhu ijja manzo sallama kat takhallati haqiqa ita kam kaman kace ta wuhin ta ne daga barin bacci wai ma'ana hanko shi ita ba bacci cikin ta bi ma shehe da saboda abin ta gani filile a cikin wannan daren nata saboda haka shi saka yake cewa zuciya ta shi ta idanun shi ne kawai nan kai bacci amma zuciyar shi ba ta yin bacci sallallahu alaihi wasallam to saboda abin da ya gani ne a daren Isra'i da miraji na abun ban mamaki na Allah subhanahu wataala da shi kan shi ganin Allah subhanahu wataala da yake kamar yanda sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa ko to shi din ne yace ta khallat wannan ijiya ta manzo sallama ta rashe bacci ne le amrin saboda wani irin lamari wanda lam yuna walhu man maza man maza dukkan jama'a da sun ka wuce lam yuna walhu ba a samu musu shi ba wato shine wato saboda ya samu wannan lamari wanda duk al'ummomin da aka yi gaba ɗaya da sun ka gabata ba wanda ya samu wannan matsayin to wannan shine dalilin da yasa idanun manzo Allah daga ran da musu ƙara bacci ba saboda tsananin girman lamari to shine ta khallata rashin bacci da amrin saboda wannan muhimmin lamari wanda man ma ba wanda sun ka wuce jama'a da sun ka wuce kenan na annabawa da da balle wanda ba annabawa ba kuku na masauran bayan Allah kenan to lam yuna walhu wanda ba a samu musu shi wanda ba an ka ba su shi ba ra'ahu lahu rabbul bariyati murtaza rabbul bariyati ubangijin talikai shine Allah madaukin sarki ra'ahu ya san manzo Allah sallama lahu murtaza shine wanda yake dajji da wannan al'amari wai ma'ana shi Allah ya sani ba wanda ya cancanta wanda an ka yaddan ma ya yadda zai samu wannan ban sai shiya shine ai yadda ce da bashi wannan labarin da an ka bashi na Isra'i da Miraji shi yasa da cikin manzannin ba kowa ba sai manzo sallama shine ma'ana rabbul bariyati ubangijin talikai ra'ahu ya san cewa shi manzo sallama lahu murtaza shine yadda je gare shi wanda ya cancanta da amma wannan labarin shi yasa an ka mashi din sallallahu alaihi wasallama wahinan qada min zalika al'amr ma qada to wahinan qada lokacin da ya kare ma qada abun da ya kare min zalika al'amr na wannan labari yau ma'ana shine san da an ka zartar da abun da an ka zartar fa wa hadila abdihi ma wa hakina goku to shine wahinan qada lokacin da ya kare ma qada abun da ya kare min zalika al'amr daga wannan labari din wai ma'ana shine aka kare ganawa da Allah wanda ba wanda ya sa abun da an kai ku shi kadai sani sai sallar da an ka sani guda biyar da an ka da sallolin da aka bakkat aka zo kuma aka tarar da gewa suka dawo guda biyar ku to sai wannan din ne amma dai sauran abubuwan sirri ne shi yasa Allah madaukaki ya fa ha ila abdihi ma auha ubangiji ya wahayin abin da ya wahayi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha radiyallahu anha take tambaya menene wanda aka yi wahayin ko sai ya ce mata ai sirrin na Allah kiko zan ga maki to ka gani to shine wahinan qaza min zalikal amri ma qaza lokacin da ya kare abunda ya kare ko kuma hinan qaza lokacin da ya zartar da ma qaza abunda ya zartar min zalikal amri na wannan lamari din to shikenan talaqatu rasulullahi sai manzannin Allah sun kaɗu da manzo Allah sallama fil mala'ir ridha a cikin jama'an nan yaddatu su ne jama'ar annabawa kenan da annabawa da sauran tunda mun an sani dai ya haɗu da annabawa su annabi Ibrahim su annabi Adam su annabi Musa duk an haɗu su ko to shine talaqatu rasulullahi sai manzannin Allah suka haɗu da shi fil mala'ir ridha a cikin jama'an nan yaddajiya shine jama'an nan ta annabawa wanda hakika wannan jama'a ta yadda din nan wa qadra fa'at min sha'ani hakika ta daukaka sha'anin manzo sallama wa ajallati kuma ta girma malamarin manzo sallama wai ma'ana a lokacin su ma kan suka ƙara sanin girman manzo Allah din da daraja tai to shi yasa ka san wani lokaci so da yawa duk yanda kake ganin girman mutum to wani lokaci sai in ya zo inda an kafi sanin girman nashi fiye da nan inda kake din to a wannan lokacin ne zaka tabbatar da girman nashi din sannan zaka ganin ka ƙara ganin girma ne a shi babban ne hakan nan to nan shine lokacin da aka yi wannan ne suka ga abin da suka gani tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to shine wa qadra fa'at min sha'ani hakika wannan jama'ar ridha din nan ne al-mala'ul ridha din nan wa qadra fa'at hakika ta daukaka min sha'ani daga cikin sha'anin manzo sallama wa ajallatu kuma ta girma malamarin manzo Allah sallama ada sanahu haskin manzo sallama ada ya haskaka don haka fastabanat sai wannan jama'ar ta yadda shine al-mala'ul ridha din nan ne shine sune manzanni kenan da mala'iku kenan ko to shine fastabanat sai ta gane sana'ahu daukakar manzo sallama a lokacin sun ha gano daukakar manzo sallama saboda ila abin da sun ha gani tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ila haskin da sun ha gani nashi din to shine sana'ahu haske ne abaa ya haskaka fastabana sai wannan jama'a sun ka gane sana'ahu daukakar manzo Allah sallama yace wallahi danat sai ka ce wadanat lillahi wannan jama'an nan ne ta mala'ikun da manzannin nan shine al-mala'ul ridha kenan wallahi danat sai ka ce wadanat lillahi ta yi biyayya ga Allah bis salati da yin sallah wa ra'ahu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tunda aka zo kaga aka yi sallah manzo Allah shi yi limancin wannan sallah ko ga duk sauran manyan bayan Allah annabawa su annabi Adam su annabi Ibrahim su yana kallon wa zai limanci aka ce shine zai limanci sallallahu alaihi wasallam to shine wadanat lillahi ta yi biyayya ga Allah ita wannan jama'a din bis salati da yin sallah wa ra'ahu a bayan shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam walamma aqaba Allahu fiha sana'ahu lokacin da Allah madaukin sarki ya dadada yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiha a cikin wannan jama'a din da mala'ul ridha din nan to tamannat sai wannan jama'a ta yi gure liqa'ahu haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala karil usuli bisa ga maimaituwar zamunna wai ma'ana shine lokacin da Allah subhanahu wataala ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'ar yadda din nan shine annabawa da manzanni suka ga girman manzo Allah suka ƙara tabbatar da matsayin shi to suka ta gure ina dai a ce kowanne lokaci manzo Allah ya ta su ƙara haɗuwa da shi ko shi su ta haɗuwa da shi din saboda dadin haɗuwa da manzo Allah bar Allah ka hada mu da manzo Allah duniya da lahira Allah ka tabbatar da mu a cikin soyayya manzo Allah kuma ta hada mu tare da shi ya Allah ko alakhira baka zo Allah ka hada mu tare da manzo Allah wuri daya ya ubangiji subhanahu wa ta'ala to shine wallahi ma dab Allah lokacin da ubangiji yadda hada da sana'ahu yabo ne fiha a cikin wannan jama'a ta yadda tamannat sai ta yi guri liqa'ahu haduwa da manzo Allah ala kadil usul bisa ga maimaituwar zamanin nan wannan mar'at lokacin da wannan jama'a ta yadda dinan tagga manzo Allah sallama qaddamatu sai taggabatar da shiya wa sallati ta yi salla bayan shi dan haka sai ya zama suka zo akai salla a bayan manzo Allah sallama din wanda suka bi manzo Allah shine musulmanci sallallahu alaihi wa alihi sallama to alhamdulillah kuma mun yi rabin harfin zama tsayana sai mun dawo insha Allah har kata gaba muna fatan Allah ya kara mana soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu a cikin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu dukkan alkhairin da yake ba masoyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya tabbatar da mu a cikin soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana dukkan buƙatun mu na duniya da lahira na alkhairi baki dai Allah ka biya mana su don albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira da mu da dukkanin masoyayya baki daya duk inda suke fadin duniya da alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين